You know, all interest. In Kakara room, if I want anything about you three, whether good or bad, I will deal with you personally.
What happened?
Kaji, kaji na gamaga. Whether good or bad.
What happened, sir?
Kaji, Najamaga, I'm going to deal with you physically. Physically, but.
What happened, sir?
Nide na gamaga. Makada jiri gaba, wallahi, wallahi talk. Wallahi, in Kakara room, ta boke filtri. Allah, ganyan yang Kakara.
Lakini
ne? Ndani yangu kaka recording.
Kana
recording nake. Kaya recording. Bila wangu kaja kaja kaja. Wallahi zaidi uganga. Ndani sada Allah.
Kana yana yangu.
Mburu wangu kaja kaja nake. Naro kaja nake.
Zoka. Zoka.
Naja amaka ba. Naja amaka.
Yes.
Inka kara rubuta. So. Kari. Jumana.
Yes. Zoka. 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 Yanka. Yanka.
Naja ba. So kaji. So.
Zoka.
Kana matu. Kaji mana? Kaji
ina so ka zo ka yanka ni ne
ranka kana na zaba ka a matsayin ka dan Kaduna da El Rufai ya kawo muslim tike ne garbuta
na ce ba kana ina so ka same ka yanka ni ranka
garbuta ne
ina so ka zo same ka yanka ni ne ranka
wallahi zan ci uban kan ta garbuta ba ka jin
na gode ta zage ni ranka.